kamar uwa Muhammad Abacha za mu zaba gwamna a Kano CPC jam'iyyar mu a 211
Adawa
a 211
kai zabi kai kula 08 5 6 4 6 6 a cigaba da sauraro lafiya. suna kiranka
a 211
munin sufur suna kiranka
gwamna a Kano
yan wale suna kiranka
a 211
da nasarawa na kiranka
a 211
dan Taruni na kiranka
gwamna a Kano
yan Kumbo suna kiranka
a 211
yan Kumbo suna kiranka
gwamna a Kano
da wakin Jofa na kiranka
Chicken.